Imanin watanni bakwai da suka shude ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin da wani kamfanin kasar China ke yi akan biliyoyin dala bisa alƙawarin kammalawa a shekara ta 2023.
We want to know the speed of work and if at all they have commenced work, that's okay.
You can't say whether they are doing work.
Honorable Rotimi Amechi kenan ministan lamuran sufurin Najeriya ke fayyace dalilan zuwansa Kano domin sanin mizanin aikin da ma ganin yadda aka fara aiwatar da shi. Karamar tashar dauka da sauke fasinjoji da aka tsara yi a garin Yakwa Madobi kafin shiga birnin Kano na cikin wuraren da ministan ya ziyarta. Ko da yake dukkanin al'ummomin da wannan aiki ya keta ta garuruwa ko gonakin su suna maraba da wannan ci gaba da gwamnatin tarayya ta kawo, amma suna korafi kan batun biyan su diyya.
Kaga wancan da yaron can yake fuskare?
Eh,
gona ta ci.
Na'am.
Da gonan kanni na idan aka yi wani wannan gonakin gona ɗaya ba mu da ita.
Kota kota
wallahi tallahi a ganin kungulin zamu ta kuɗe ba mu da ita, kuma kazo an sai dubu 100 da mu ko 300.
Malam Suleiman Idris Dashi a yanki karamar hukumar Kiru ya ce wannan aiki na layin dogo ya biye ta kan gonakin sa guda uku, amma naira 250 aka bashi diyya, ko da yake daga bisani an ƙara masa naira 50.
Kawai dai in suka zo kamar masu awan fiwon nan waye something Victor. Idan ya zo in kana gonarka shikenan, in baka gonarka kawai wuce zai yi, ba su lissafa da ita ba. Abin da aka yi mana mu a nan kenan gaskiya, kuma ba wai sai aka yi mita kaza 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 ba, kawai dai a dai dau hotonka a gonarka shikenan, kawai sai a wuce. Idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can, gaskiya shi dai ba zai dawo ba. In kana da yar gonarka ita kenan, an zo an baka 50,000 a kai, kuma shikenan ka daina aikata ta kenan kwata kwata, an raba ka da ita.
Shi kuwa wannan magidancin cewa yake
sunana Muhammadu Tasu Yakun Madobi, naira 250 aka bani daraja wuri na wallahi tallahi zai kai miliyan 1, wallahi tallahi a kowanne zan kira ma sama da mutum 10 qur'ani in san an keta musu gonar su naira 1 ba su ba. An magana an ce sai kai inshora, muka ce ai mu ba mutum inshora ba, sai kai inshora an baka daga dawuri ba na kamar na gwamnati ne, mu kuma na waye, mu ba na gwamnatin bane. To mu na gwamnati ne, gwamnati ta taɓaci gurin mu, bata kai mu gurin zamu wani abu ba. To ina rayuwa mu za ta koma.
Dangane da wannan batu, minista Amechi na cewa
before we even start we make sure you have been paid.
Yace kafin mu fara sai da muka biya kowa diya, domin shine matakin farko na aikin. Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen kasa ta Najeriya yayi ƙarin bayani.
Kamar yadda dai ka sani, ka san mutane ai ba rabuwa da ƙorafe-ƙorafe ko ya yake, amma dai har ga Allah, har ga annabi, duk wanda muka sani mun biya shi according to yadda abin yake. Da ni ina cikin tip din da suke biyan waɗannan, mostly wurare ne wanda ba gine-gine bane ba, aikin gonaki ne.
Hakan dai na alamta buƙatar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake bitar wannan lamari domin tabbatar da adalci da jin ƙai ga al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.